haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari
To jama'a assalamu alaikum yau 15 ga watan Maris din shekarar 2020 sunana Mahmud Lalo Hukumomi a Andalus ko Spaniya sun ce za su takaita zirga-zirgar jama'a kasar mai yawan mutum miliyan 46 a wani mataki na dakile yaduwar cutar coronavirus dake bazuwa a nahiyar Turai. A jiya Asabar jami'a Madrid babban birnin kasar ta Andalus suka ce za su kwaikwayi irin matakin da hukumomin Italiya suka dauka na rufe daukacin kasar har na tsawon mako biyu. Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ce wannan mataki wanda zai fara aiki nan take. Zai haramtawa mutane fita daga gidajensu sai dai idan za su je sayan abinci ko magani ko kuma mutum zai je taimakawa waɗanda ke buƙatar a kai musu ɗauki. Jami'ai a ƙasar ta Spain sun ce an samu sama da mutum 5,700 da suka kamu da cutar ta COVID-19 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 136. Hakan da yana faruwa ne yayin da jama'a a Turkiya suke ta rababbin tanadin kayayyakin masarufi da magunguna. Tumbayin da hukumomin ƙasar suka bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar. Hatis Gobeyanka ma'aikaciya ce a wani shagon sayar da magani a ƙasar ta Turkiya.
I opened the store at 8:30 in the morning.
Tace da misalin karfe 8:30 na safe na bude shago, amma yanzu a karfe 11 rana komai ya kare, kuma farashin kayayyakin sun yi tashin goron zabi. Na da mutuka da yadda al'amura ke tafiya.
35 liras are now priced at 90 liras. I'm really bothered by the situation.
Kamfanin Apple ya ce zai rufe daukacin shagunan sa a duk fadin duniya har na tsawon mako biyu, shi ma a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus a cewar shugaban kamfanin Tim Cook. A wasu sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Cook ya nuna cewa yana wato hanya mafi inganci da za a takaita yaɗa cutar ita ce a kaucewa haɗuwar jama'a. Sai dai kamfanin ya ce zai ci gaba da yin hada-hada ta yanar gizo da kuma manhajarsa. Baya ga ɗaukan wannan mataki kamfanin Apple ya ce zai ware dala miliyan 15 domin taimakawa a yakin duniya ke yi da cutar. Shi dai kamfanin Apple na da rassa kusan 500 a duk faɗin duniya, inda kusan rabin wannan adadi a nan Amurka yake. Tun a lokacin da cutar ta barke a China, kamfanin na Apple ya rufe sirrin rassansa da ke China, ƙasar da cutar ta coronavirus ta fara ɓulla. To masu lura da al'amura na cewa Tanzania na cike da haɗarin samun ɓullar cutar saboda ƙwaƙƙwarar hulɗar kasuwanci da take yi da China, inda tuni kuma mi suka sa ma'aikatan lafiyar ƙasar cikin shirin koka huta kwana.
We have employed 100 more staff in the port of entry.
Ministan lafiyar ƙasar Janet Magamba kenan take cewa Mun dauki karin ma'aikata a tashoshin shiga kasar sannan muna horar da su kan yadda za su iya gano cutar. Ya zuwa yanzu ministar ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka dasa su a filayen tashin jiragen kasar. Baya ga haka ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'ummar ta Tanzania kan yadda za su kare kansu daga cutar, inda ake kuɗaitar da jama'a da su riƙa yawan wanke hannayensu da sabulu. Sannan idan mutum zai yi tari ko atishawa ya kare bakinsa da kyalle ko wani makari. Gwamnatin Afghanistan ta jinkirta shirin sakin wasu fursunonin da aka tsara za a yi ƙarƙashin matsayin da aka cimma ta zaman lafiya tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka a watan da ya gabata. Kakakin ofishin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar ta Afghanistan Javid Faisal ya ce an jinkirta sakin fursunonin ne domin ana buƙatar ƙarin lokaci a yi nazari kan jerin sunayen fursunonin da za a saka. Matakin ɗage sakin fursunonin na zuwa ne duk da alƙawarin da shugaba Ashraf Ghani ya yi a farkon makon da ya gabata, inda ya ce a jiya Asabar za a sake su a matsayin nuna irin himmatuwar da gwamnatinsa ta yi da ganin an fara tattaunawar zaman lafiya ta cikin gida. Ya zuwa yanzu ƙungiyar ta Taliban bata ce ufun ba dangane da jinkirta sakin fursunonin nasu. Hakan kuma na faruwa ne kwanaki biyu bayan da Amurka ita ma ta ce bata da shirin janyewa daga wannan matsaya da aka cimma. Sai dai ta nuna da mota kan yadda mayakan ƙungiyar ta Taliban ke ci gaba da kai hare-hare, abinda ta ce ya saba wa matsayin da aka cimma.
Attacks continue at an unacceptably high rate across the country. Those attacks.
Kwamandan dakarun Amurka Afghanistan General Kenan McKenzie ke ne ke cewa ana ci gaba da kai har'aran da ba za mu amince da su ba. waɗanda suke kakaitar shingayen binciken jami'an tsaro kuma hakan ya sa muna kallon kungiyar a matsayin wacce ba ta son ci gaba. Wani kakakin sojin Amurka ya ce an kai wasu sabbin hare-haren roka akan wani sansanin da dakar haɗin gwiwa na Amurka wato da Amurka ke jagoranta ke zaune a Iraki. Harin ya raunata mutum uku da wasu dakarun Iraki biyu. Sai dai ba a bayyana kasashen waɗanda harin ya ritsa da su ba sannan babu wanda ya dauki alhakin kaiwa. Wani mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ya ce akalla rokoki 25 aka harba cikin sansanin. Yayin da kafafan yada labaran kasar ta Iraki suka ce rokoki 33 aka cilla cikin sansanin amma 22 daga cikin su ba su fashe ba. Wannan hari da aka kai a kan sansanin mai suna Kamtaji na zuwa ne kwanaki bayan wani makamancin hari da aka kai.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu duba takaddamar da ta barke a kasar Ghana. Yayin da kakakin majalisar kasar Professor Mike Okoye yayi barazana hana yan jarida daukar rahoto akan duk wani zama da za a gudanar a majalisar. Professor Okoye ya bayar da wannan gargadin ne bayan da shugaban masu rinjaye Osekia Mensa Bonsu ya koka da cewa yan jaridar sun yi watsi da aikin yin rahoton majalisar domin yin rahoton dan adawar majalisar Ellen Bele da tsohon ministan kamashi Honorable Emmanuel Amakufi Buwa. Membobin sun fice daga majalisar yayin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo yake jawabi ga 'yan kasa wanda ya gabatar a ranar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020 wanda 'yan adawar na jam'iyyar National Democratic Congress suka kaura cewa. Ga karin bayani daga Ridwan Abbas wakilin murya Amurka dake Ghana.
Kashedin dai ya iso ne bayan da kakakin majalisar ya kira tare da yiwa shugaban sashin labarai na majalisar hannunki mai sanda game da abin da yan jaridar suka yi. Professor Michael Kwe ya ce in har abin da aka ba da rahoto ya faru ya sake abu kuwa kuma na fa tuna miki gaskiyar cewar kina anan a matsayin bakuwa ne ko kuma wanda muka gayyata da izini na saboda muhimmancin da wannan gida ya dibiya wa sana'ar ku na yan jarida. Wani goga fuska kasa haka zai sa a kinin marhabin da ku a nan gidan.
If any respectable chief in any part of our country has invited media to cover an event at the palace and rather abusing
dan wani sarki mai daraja a kowane sashi na kasar nan gabas kudu yamma arewa tsakiya ko ina ya gayyaci yan jarida su dauki labaran wani shin a fada shin kuna jin in akwai wasu mutane wajen majalisar dake yin wani abu zai yi yan jaridar su yi watsi da fadar su tafi daukar labarai na wannan shiri. Abin da ke nufin zagi ga wannan sarki kakakin majalisar ya kara da cewa
under my leadership and with the cooperation of the minority leader and the majority leader we are revising our rules so that the media will be stronger in doing their business in parliament.
Karkashin shugabanci na tare da haɗin kan shugabanni masu rinjaye da marasa rinjaye za mu inganta ka'idodinmu yadda 'yan jarida za su yi karfi wurin kula da aikin majalisar dokoki yadda har mitin kwamitoci za su rinka daukar labaransu. Sai dai ƙungiyar 'yan jaridar Ghana GJE ta yi tudda Allah wadai da wannan matsayar majalisar dokoki na barazanar hanawa 'yan jarida izinin daukar labarai a majalisar, in har suka sake barin majalisar suka tafi daukan wani labari na daban. A cikin wani jawabi kungiyar ta ce ta amince kuma tana girmama ikon majalisar dokoki na kula da kuma tafiyar da harkokinta saboda tsaro. Kofi Abuwa ne babban magatakardar kungiyar ta GJE.
The statement that we have issued, we don't think it was an appropriate thing to do. The media has a mandate given to it by the 1992 constitution.
Wannan barazana da aka gabatar dai ba na jin shi ne daidai abinda ya kamata a yi. Mambobin majalisar za su dauki wata hanya ta daban don magance matsalar. To amma fitowa bainin jama'a su gabatar da barazana, mu kuma ya zama wajibi mu fuskanci lamarin daidai da yadda majalisar ta yi. A hakika abinda ke akwai shine 'yan jarida na da haƙƙi a wuyarta wadda kundin tsarin mulkin ƙasa ta 1992 ta bata. Doka ta 162 sashi na 5 kuma mu ne fa gurbi na 4 na ƙarfin shugabanci da kuma muhimmancin irin rawar da muke takawa wurin ƙarfafa demokradiyyar mu. Shin kana jin wannan ikrari na kakakin majalisar ya nuna rashin girmamawa ga 'yan jarida a majalisar dokokin?
He has told that if he has any issues, he should have invited the leadership of the parliamentary press corps.
Mu a ganin mu in yana da matsala kila da kamata yayi kiran shugabancin sashin labaran majalisar dokokin. Kuma ma ko ba haka ba, duba fa 'yan majalisar dokoki ne da ake biyan su da kudin harajin mutane. Mutane suka zaɓe su don su tafi majalisar su yi musu aiki. Shugabancin majalisar dokokin suka fito sun ka nuna cewa ai ko kaɗan ba abin da zai sa su daƙile 'yan jarida. Shugabannin masu rinjaye da marasa rinjaye a wata zama da sashin labaran majalisar sun nuna cewa wannan abin da ya faru a zauren majalisar dokoki tare fa da girmamawa ga aikin 'yan jarida a majalisar, ga alamu 'yan jarida din sun yi wa labarin ƙarin gishiri. Shugaban masu rinjaye sai ce Mensa Bonso ya bayyana cewa jawabin da kakakin majalisa ya yi umurni ne kawai ba hukunci ba, don haka sashen labaran majalisar za su iya gudanar da aikinsu a gidan amma fa tare da la'akari da ka'idodi da sharuɗa da gidan ke aiki da su. Shugaban marasa rinjaye Haruna Idrisu ya tofa albarkacin bakinsa ya ce,
to guard you would be fatal to our democracy, and to guard the members would be fatal to our democracy and members.
Duk wani kokarin dakile ku zai zama babban nakasu ga demokradiyyar mu da kuma dakile marasa rinjaye. Kuma za mu iya magance wannan maganar cikin ruwan sanyi. Ina jin kira a ghananews.com ya yi tsauri bukatar wai a nemi gafara. Ba shakka umarnin kakakin bai dace ba, kuma a riƙe shi a haka fakat kuma cikin mutunci ga majalisar dokoki a matsayin cibiya da mambobin majalisa. Don haka muna tabbatar muku cewa dukkan ɓangarorin gidan guda biyu masu fafatakan 'yancin jarida ne. Sashen kula da albarkatun mutane zai sadu da sakatariyatunku. 'Yan jarida za su ga canji da kuma goyon bayanmu, amma ku sani wannan magana ce na cikin gida da za mu iya sasantawa ba sai lalle an fito da shi cikin majalisar dokoki har da ba da wannan umarni ba. Ƙungiyar 'yan jaridar Ghana GJA ta yi wa majalisar dokokin kashedi cewa hanyar da majalisar dokokin ta ɗauka na haramta 'yan jaridar damar gudanar da aikinsu daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki ne da 'yancin 'yan jarida. Arewa da karas dai kungiyar ƴan jaridun Afirka ta Yamma MFWE ta yi tir da Allah wadai da barazanar da kakakin majalisar dokokin Ghana Professor Mike Okweyeyi na dakatar da ƴan jarida daga daukar labaran abin da ke abkuwa a majalisar dokoki tana mai kira gare shi ya janye barazanar aikin majalisar dokoki na karfafa turbar demokradiyya bai kammaluwa sai daga dammawar ƴan jarida
Anan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin mu na Ghana Ridwan Abbas da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mai wayan su basu karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na jarida hito ya ta hudin abin da bai san komai ba sannan
komai ake so ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum eko na eko shine aka ce sunan shi eko kudin da eko kuma ba wanda yake ko ta kasa ta kudin wannan abin da ya hudi shi watara abin da ya shahe shi ne kan ran shi ne ya hudi da sunan wannan kasashen takwas
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsakar goyon muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke anan shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta Yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai daya ta eko zai ku haifar da kasashen kama ido
sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ƴan kasa ko an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabannin ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi tunda din tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai muhimmanci wanda kowace ƙasa ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudin ka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kudi kenan mu dai goyen bayan da nake yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin eko din a kalla sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu ma nan da muke zance nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kudin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin African Development Bank na rayuwar ƙasa na Afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samo asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu ƙasashen Afirka ta Yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kuɗi wanda zai mai gwamnati wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kuɗin ne domin ya mai takardar kuɗin ta su ta sefa wacce ba su kaɗai ba ana amfani da ita a ƙasashen Afirka ta Yamma da na tsakiya har guda 14 daga baya ne a lokacin da shugabannin ƙasashen Afirka ɗin suka yi wani taro a Abuja shekarar da ta gabata aka samu ƙarin ƙasashe irin su Nigeria, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kuɗi din to amma maganar yanzu haka tana tangar-tangar
bayan da wasu suka so mazargin cewa shugaban Cote d'Ivoire dai Alassane Ouattara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son ya amfani da magana domin more kansa a siyasance da yake akwai zafukuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire to domin duba wannan lamarin ne wakilin mu ne mai sulmun mun barma zai yi ka mana cigaban muhawara da ya shirya tsakanin Abdul Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin din ina kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire dake kara kawo shakku a cikin lamarin
Siraji ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden eco a karkashin inuwar kungiyar emoa a maimakon ecowas da ake ganin ainihin tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri
yawa wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata ƴan kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da zasu azawa na kudin su zamanto suna da lambar kasashen mu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma France fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kudi masu lambar sunayensu
a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta shuwa ta koma eco kai tsaye
a wannan lokaci ai ka gani ɗan hararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kudi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan magabata ko ko wannan shugabanni suka yi taro abun kamar da a hankali ne yake taya ba zama dai bane ba za a tashi gabaki dai a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cikin gurin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne nayi saurari Alhaji Idi Abdu yayi magana ba ni a zaman a matsayina na diginki da dan sani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissafin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi mai sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi su ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumunto suna kasashe ne masu karfi masu karfin tattalin arziki
tsarin baya da illa ba a kan tattalin
kowace kasa yo ba kasar Zimbabwe ba haka ba suka amshi kudi suka sake ma kudin su suna suka sami shi dollar Zimbabwe sai ka je da dollar Zimbabwe sai ka sai burodi wannan da ake sai da dala 40 sai ka sai shi a dollar 10,000 na kasar Zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta abun ya koma kaman ma wasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da karfin tattalin arziki ya zamanto kudin suna da karfi kuma a yanzu babu lahi kudi in ka diba ko kasashen turai babu kasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar Francais duka kasashen nan suka yi na'am suka ce ta hiyar tattalin arzikin duniya babu kasa ɗaya ta kawo da take iya fuskanta shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro gabaki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abinda suke so suke iya fuskantar tahiya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya
to amma wani tana zargin kamar akwai makirci ne Faransa ta
tiya babu wancan makirci ko wannan
dan da raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma
wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abinda suke so su ma kansu ba su san abinda suke so ba wayannan mutanen su ne suke ta zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancan France fa mutanen ne shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancan France fa za a ɗauka kuɗi masu sunan eco to tattalin arzikin namu kilasa sai mun raba da ƙasashe masu ƙwari wanda ya zamanto kuɗin ya zamanto suna biye da kuɗin manyan ƙasashe wanda yau gobe kuɗin bai yiwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen me yasa kudaden shi saman kudaden da ba su da ƙarfi saboda abun yin shine gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin daraja su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika 10 ya kuma kana sayin shi a jika 20 abun da ka saba sayin shi a jika 10 an ce ma a jika 20 zaka sayin shi saboda kudin daraja su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba
a wannan ni ban shi shi ba watara yayi magana da sunan
Imowa
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su ba mai shugabannin kasashe ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu sai bayan din sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tunda shi kadai ya shafa
ba garin kamar Macron ne inji za shi wannan abin saboda wata kila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
har sai kama masa ya ci gaba
wannan ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan 2 da yankai aka yi ta wannan aiki akwai kwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka ba su kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza kada yake suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajin duka kasashe wannan na Imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce ba su yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali
ana iya cewa ni zan yi tana cikin wannan duniya
in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da jiras ne da ta yi magana wannan magana da ƴan hurhu da suke yi shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaye da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba amma wa'insu ba su karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komai ba saman shi a sai da shi ya kamata
alhaji ina so
okay
komai ake so ayi tsoron Allah ka ayi tsoron mutum ayi adalci eko na ECOWAS shine aka ce sunan shi eko kudin na ECOWAS kuma ba wanda ya ce ko wata ƙasa ta yi kudi kasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ECOM bai yada alaka da kudi daya yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan
wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kudin haka aka tsaida shi haka kwararrun na ECOWAS suka tsaida shi kuma ina gayyata kane na ya tahi bisa siti din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi ta ce eco ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sanaren shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shugaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin shi wannan lazarin a hudu eko shugaban ni
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya dan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da yabo mun barma a Kenya mai Aliyu Mustafa Sakutu ne a Washington ke fata mun ba ku lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.